Is this protest rally is going on just here in Abuja? I mean, here in Zaria?
No, this protest is, I may call it a nationwide protest. Right now, the protest is going on in Kano, Bauchi, Sokoto, Kotiskum, and the rest of the major towns here, in the, especially in the, even in Lagos right now, and Abuja.
Why is it important to come here to the Emir's Palace? Why is the choice of this location?
No, because this, we normally conduct most of our programs here because this is the Jumat prayer mosque where we used to conduct most of our programs here. Not, we are not protesting to the Emir. We are, our venue is the Jumat mosque, not the Emir's Palace.
Yes. Now, why is it, who is trying to kill Sheikh Ibrahim Al-Zazzaq?
Well, the person's name that is apparent at the helm of the perpetrators is the head of the state, that's Mr. Jonathan. He's there. We are going to hold him responsible for anything that happened to the Sheikh. Because we are aware of all the plans that is underground. Yes.
Why is it important to kill Sheikh?
Well, this is obvious because for them, Sheikh's speeches and actions and what he stands for is a threat to their government. That's why they want to eliminate him. Because as far as Sheikh is alive, he speaks out of all these atrocities that they are committing. And nobody else talks. Look at what is happening in Port Sudan, especially in the northeastern part of Nigeria, with the name so-called Boko Haram. From the inception of the so-called Boko Haram, Malam's statement is very clear that there is nothing Boko Haram, is the government behind the Boko Haram. So they are aware of that.
What is your call to members here and even across Nigeria?
Well, as I said in my speech, my call is that this rally is to reiterate our solidarity to the Sheikh. That let the government know before they reach to the Sheikh, they have to finish with us first. And everyone also of us here must be ready to sacrifice his life for the sake of the Sheikh. That's our message to the people here and all over. Because Sheikh is our mentor and Sheikh is our savior in this country. And he's for the whole people, not for those of his followers only. So everybody should come and be ready to sacrifice for the sake of the Sheikh, because he's our savior.
Thank you very much.
Thank you.
Allah! Labbaik ya Rasul Allah! لبيك إمام حسين لبيك إمام حسين لبيك يا الزكزكي لبيك يا الزكزكي دم يدك زمان الله ألا تقينا ممك سامانا Allah samuna tuwa ne ne ta duk ko ne ga mutuntar sa sama wannan ba taron wani abu bane ba ce taron nuna soyayya mu ga mala ba ce taron nuna baƙin cikin mu da iyayyar mu ga yahudawan duniya da suka tuno ga mu a kashe mana shugaban mu shugaban mu ba shugaban ko kamar na ko da ko bane shugaban mu shugaba ne daga Allah da annabi kashe su kashe mu ne waye shi ne yau mu ne Allahu akbar
Ok, on s'en va
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين Alhamdulillah yau 20 yau Juma'a 21 ga watan Muharram Hijira ta 1430 wanda ya daidai da 14 ga watan Nuwamba wato miladiya ta 2014 wanda mu almajirai mabiya na jagoran mu malam zakzaki muka fito a sassa daban-daban na faɗin ƙasar nan domin mu nuna goyon bayan mu ga jagoran mu malam zakzaki da kuma cir da Allah wadai da ƙoƙarin ko da mafarkin da suke yi na kace mana jagora tab lallai akwai aiki saboda haka mun fito ne a wannan rana domin mu yi Allah wadai da ƙoƙarin kace jagoran mu da kuma Allah wadai da kace al'umma da ake yi a wannan ƙasa musulmi da wanda ba musulmi ba maza da mata har da yara ƙanana a insha Allah a wannan gari namu na birnin zazzau muka fito domin noma mu nuna goyon bayan mu ga jagoran malam zakzaki da kuma cire da Allah wajen da yunkurin kashe shi da ake yi a insha Allah a wannan taro namu za a gabatar da abubuwa daban-daban na farko bayan budewa da addu'a da aka yi
Yeah. Allah ba kirkin kusa da mun gane rayuwa haram mai bakai amma su kai kotu mai bata kai wa ta kai uku tace kan kisan mutananku kun kashe yara har da matanku isra'ila ne ta aiko ku tace ku kisan mutananku kun kashe yara har da matanku su ne masu raya har da kisara
mun fito ne domin nuna goyon bayanmu ga jagoran malam zakzaki da kuma nuna iyayyenmu ga azzaluman hukumar ƙasa da iyayen gidanta Amerika da Isra'ila da kuma kisan musulmi haddo inda ba musulmi ba da ƙananan yara irin 'yan makaranta kamar yadda aka yi a fata school kwanakin baya Bam ya daba,
bam ya daba,
bam ya daba, bam ya daba. Jinin fansa ne ga jagoran malam Ibrahim Zakki.
Sauke ta ina sauke ta na'am ban ji ba akwai okay to why you to ah insha Allah abin da ke gaba ko da akwai masu wake daban-daban amma insha Allah okay ara ga masu wake su fara kofo shi a insha Allah akwai masu wake da su gabatar da wake aka insha Allah kafin jawabi man out are ready ya waje
Allahu Akbar bari ya rage da ma kirkin nan ba ba shi da ka jama'a na maula ba za a amsa wannan wakar gaba daya da yake muna ƙara suka da suka yi ta gaba daya na zariya bani yarda da makircin nan ba na shirin kashe zaka zaki maulana kai dole ka gane shirin da kai bani yarda da makircin nan ba kai dole ka gane shirin da kai Kulle-kulle da makircin da kai na kashe mana zaki-zaki to ka sani Allah shi ke tsara maulana bani yarda da makircin nan ba na shirin kashe zaki bani yarda da makircin nan ba na shirin kashe zaki-zaki maulana
Wani yarda da makircin nan ba na shirin kashe zakzaki maulana
ba wani yarda da makircin nan ba na shirin kashe zakzaki maulana
duniya ku ji wanga shi dan ne
yarda da makircin nan ba
da ebele ya dauka shi zai
yarda da makircin nan ba
manyan sanatan su kasa shi yayi
yarda da makircin nan ba
yan ko zai sai ya kashe zaki-zaki maulana
bani yarda da makircin nan ba
jairin ya turo sojoji
bani yarda da makircin nan ba
da makamai muka ya san munji
da
su ta sine duka sojoji sun zo su na kwanne sojoji na kashe
Allah
sai
bari abadi
sai kashe shagzu na bugari sai kauye kashe mai maulana
anya aramu ga Allah mai jeka da sauki a gaba murya da dole rabbi ya wasa ka iya tarwa da dukkan maki darka Allah ya yi wujuju da kai da masu bin ka tsakar rana yanzu sai kuka zaɓi kisan darama yanzu daga kun yi shiri Allah sai ya tsara zakzakin maulana murmurewa kam ya zama aya lallai ga duk wani mai mugun aniya don tashe mana mai kogin shiriya kai a dole a kurkusa za ka tafi wannan tabbas in ji maula bashi bashi ruba
sanno kuma sun dawar washe ana tata ki da zoran shi sun gawa
baka da gaske ko ne inda ka gaske ka da tafi gaske ma
sai tare mun kan mani barki ana idan ka
ba ka da mai mai ka da
duniya da suka yi a ashura a kwatas kuma an yi muzahara ashura suka tada bam a cikin yara suka bi ma amurka sa har da kisa abin tausai har ƙanna
musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A takaice wannan takarda da dole kuma hannun al'umma kuma kuma za ka raba shi ne saƙonmu game da wannan yunkuri da ake yi na kashe jagoran mulki gaban Malam Ibrahim da kuma Yusuf. Ba mu yarda da yunkurin Jonathan na kashe Ibrahim Al-Zazzaki ba. Da sunan Allah mai mulki shi al-zalimai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga tsayayyen halitta ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka. Yan kwanakin nan gwamnatin Najeriya da kashin jagorancin Jonathan wanda take ai barangar Amerika da Yahudawa makiya Allah ce ta zarafafa yunkurin kashe Sheikh Ibrahim Zazzaki. A lokacin da sauran shugabannin ƙasa suka yi kuri da bakinsu saboda tsoro da daukar wulaƙanci, Sheikh Zazzaki ya fito fili ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ke da alhakin kisan gilla da ake yi wa al'umma. Sheikh Zazzaki ya sha bayyana cewa al'amarin Boko Haram gwamnati ce da kanta ke aiwatar da kisan mutane da nufin ba da dama ga Amurka da 'yan kauyoyinsu su mamaye gudancin Najeriya inda an tabbatar akwai mankari da sauran arziki binne a cikin ƙasa. Kiran Sheikh Ibrahim Zazzaki shi ne musulmi da aikata musulunci bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka. Sanin kowa ne Sheikh Ibrahim Zazzaki shi ke sahun gaba wurin tsage gaskiya da kuma yaƙi da kuma nuna rashin amincewa da zalunci zuwa gabanni. Wannan matsayi nasa ya sa yake fuskantar azabarwa da takurawa daga gwamnatocin da suka gabata da kuma ta yanzu. A bisa haka ne sai kashe wasu 'ya'ya uku da kuma almajirai 31 a lokacin muzaharar kudus ta bana. Har wala yau da ranar tsaka aka je babban aka kuma buɗe wuta a kan almajiransa a garin Port Harcourt. Abin tambaya a nan wai wani laifin Sheikh Zazzaki yake yi yayi ake masa ganin wannan mugun kulle-kulle? Tarihi ya tabbatar mana cewa irin wannan azabtarwa da musgurawa ita annabawan Allah da salihan bayi suka fuskanta daga makiya, wasu ma har an kashe su. Kyakkyawan misali a nan shi ne yadda Yazid ibn Muawiya ya kashe Imam Hussein alaihi salam. Ya kamata ku shugabanni mahukunta ku sani yayin da kuke takurawa da gannazawa a al'umma suna ƙara gane mazitar suna cikin amfikirin Sheikh Ibrahim Zazzaki ne domin ko shugaba ne tsayayye da kowa da ya damu da al'amuran al'ummar musulmi da al'umma baki ɗaya. A nan muna
babban gwarzo bawan Allah yana kuma magana a cikin wannan al'umma, to fa ba su da ainihin masuguni, ba su da mazauni, makin ƙarshen su ya riga ya zo a takaice. Don haka shi yasa a nasu ɓangaren suke ganin cewa ba su da ainihin mulki, ba su da matsayi matukar ainihin malam zanzaki na raye, kamar yadda su malamin da bakin suka faɗi a jiya cewa daga cikin ma sharaɗin da ainihin aka gindaya ma wannan dodon doya, wannan biri maɓarnaci ainihin inan ne Jonathan, cewa ba zai zarce ba, ba za a dindina ma ba zaɓe ake yi ba, club ne, ba za a tabbatar da shi a shugaban ƙasa sai ya yi musu wannan aiki ɗin kafiran duniya. To fitowar da muka yi da nan garin da sauran garuruwa a wannan ƙasa ma da sauran inda yan wasu ke sassa daban-daban na duniya shine mushelanta musu, mu sanar da su cewa yana kuskure. Mu ɗin nan da muka taru gaba ɗaya sai dai in yana da ainihin sassun arsasi da zai gama nan sai ya fara tunanin wannan, sannan kuma muna ƙara ƙarfafa waɗanda ma muka taru a nan cewa ba taɓan malam taɓanmu ne gaba ɗaya. Saboda haka mashiyasa mu ba za mu yi kuskuren da wasu suke ba, sai an je an yi kuskuren mu zo muna ainihin wato ihu bayan hari. Mu ba za mu yi ihu bayan hari ba insha Allah, ba wai sai an kashe malam za a kashe mu ba, ba za a kashe malam ba sai an kashe mu, ba za a kashe malam ba sai an kashe mu, ba za a kai ga malam ba sai ba mu. To wannan shi ne saƙon, ba zai yi wa ba za mu bar wai sai an gama da malamu zo mu ce to shi ke nan mu za a tada ba kamar da ake na boko, wanda wannan joka da suke da sunan boko haram, ba za ku kai gare shi ba. Amma wannan dan saƙo ne tare ne, wannan ga ba irin wanda aka saba ba, an dai isar da wannan saƙo, amma idan kunne ya bi to jiki ya tsira. Yawwa wannan shi ne babban saƙonmu ga su ainihin azzaluman mahukunta da ainihin gwamnatinsu da abinda suke kulle shirya bishe kulle-kullensu, cewa su san cewa ba za su fa kai ga ainihin malam ba sai sun iya gama da mu gaba ɗaya. Kun shirya? To insha Allah mu kamar yadda muka ce labbaika ya al-zazzaki din ne ya zama da gaske ne, labbaika ya al-zazzaki, labbaika ya al-zazzaki. Kun gaji ne? Labbaika ya al-zazzaki, labbaika ya al-zazzaki, labbaika ya al-zazzaki. Sai kuma saƙo na biyu hasatan ga ainihin mu al'umman Zaria zanzagawa musamman. In za ku bari ya zama har a kai ga ainihin wanda yake ya ɗaga hatta sunan garin naku, to ya rage mu. Don wannan al'amari ba al'amari ne ya shafi wasu ko a ce almajiran malam ne kawai ba, al'amari ne ya shafi al'umma baki ɗaya. To ko da irin wannan hamasa na 'yan garanci, to mu ga ya motsa ga dukkan 'yan Zaria, ga dukkan bazazzagi duk inda yake, ko da hamasan na 'yan garanci mu ga ya motsa, kamar yadda ainihin hatta hamasa ta ƙabilanci mu ga shi ma ya motsa, duk wani ɓangare ainihin ya zama ya motsa, ko a ina mutum yake ya san cewa malam fa na ainihin al'umma ne baki ɗaya, cetonmu ne, ya ba da ransa saboda mu. To fa mu san cewa idan har muka yi irin kuskuren da wasu suke yi, to wanda ya zama ba malam mu san cewa ba mu. To wa iyazu billah, ba ma ainihin fatan haka, kamar yadda Allah ta'ala ya mana wannan ishara, ya mana wannan falala da ainihin wannan bawa nasa, to muna fatan ya zama na mu zama mu ma mun yi da gaske, mun ba da rayukanmu da ainihin
karfin mu gaba daya wajen ainihin tabbatar da ainihin sakon da yazo da shi mu yi irin abinda ainihin wadanda suka amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mu yi irin wadanda irin yadda almajiran dan kodiyo suka yi mu yi irin yadda ainihin daliban imam Khomeini suka yi har zuwa lokacin da ainihin bawan Allah ko wadancan bayin Allah suka isar da sakonnin su to mu ne ainihin wadanda su malan za su taka kan mu su isar da sako ga ainihin wannan al'umma din kuma ainihin mu zama kariya ainihin gare su a duk ainihin inda muke Allah ta'ala ya tabbatar da mu Allah ta'ala kuma ya wargaje duk wadannan makirce makirce na makiya daga karshe kuma kada mu manta cewa babban makamin mu shine fa ainihin addu'a a yanzu ba su waɗannan makiya ba sani ba cewa muna da makami kullum tunanin su shine mu ɗauki bindiga kamar da malam ke cewa bindiga makamin mahaukata ne saboda haka mu yanzu ba mu kai ga wannan ba amma muna da makami da ya fi bindiga yawwa kamar yadda yanzu yake ɗan wannan watakila ƙarshen shi ma dai zai zarce ne to ainihin wannan makamai ɗin kada a kakkauta mu yi ta harbansa irin su samun laili irin su ainihin makamai ɗin nan bindigogi igwa-igwa ɗin a yi ta harba wannan ainihin wanda ya bi shi ma wanda ke sallah ma ainihin an gama da shi balle wannan dodon yan iska wan mashayin giya wanda in ya dubu shi kenan sai dai kawai ya yi tafi tsari insha Allah karshen sa yazo dan shine joker mun san ba shine al'amarin da na shi bane amma tunda shi suka sa a gaba to an gama da shi sai su nemi wani kuma to kada mu manta da waɗannan makamai na addu'o'i Allah subhanahu wataala kuma ya amsa mana kuma Allah ta'ala zai amsa mana insha Allah kuma duk lokacin da aka bukaci dan uwa to ko da yaushe zaman aini yana shirye ne kawai mazan mu da matan mu manyan mu da kananan mu ya zama na ainihin duk lokacin da ba ma kai zama ma kana kan neman menene ne ake ciki ba ma sai an ce maka karo ba ko kuma ana bukatan kaza ba to mu zama na ainihin a shirye muke to insha Allah da wannan kamar da aka sani dama ba muzahara ba an taru ne a isar da wannan sako kuma a yi addu'a ainihin jama'a ainihin su koma ainihin daga inda suka fito Allah ta'ala ya ga wannan abin da muka gabatar a wannan gari da ma sauran abin da 'yan uwanmu suka gabatar sauran garuruwa ya sanya kuma tasirinsa a ciki ya zama na yayi tasiri ya zama na ainihin sanadin farkawar wasu mutane su gane abin da muke faɗa su zo ainihin a tafi da su su kuma ya zama ainihin kamar taka birki ne ga dukkan kuma wani mai yunkuri wani wanda yake da ainihin shiri na mugunta ko ainihin aiwatar da kisa ko akan malam ko ma akan waye yawa saboda wannan abin da muke ba wai kawai akan malam ba yanzu haka ana da kakkashe mutane a ainihin bangarori daban-daban na wannan kasa kuma mun san cewa an ba ta wannan hanya ta wannan da'awa ba wanda zai taka ma irin waɗancan abubuwan da ake nan na mugunta ainihin birki to muna fata Allah ya sa wannan al'amari ya tasiri kuma Allah ya gaggauta ainihin kawo nasara ainihin ta hanyar kawar da waɗannan azzalumai cikin gaggawa Allah ta'ala ya kawo ƙarshen su insha Allah za mu sake ainihin da yake wannan rana ce ta takewa mu sake take sai mu yi addu'a labbaika ya al-zazzaki labbaika ya al-zazzaki labbaika ya hotuna mana labbaika ya al-zazzaki labbaika ya lokaci yayi ina da kwanin sakon insha Allah salawat ala muhammadin wa ali muhammad to insha Allah wannan zai zama shine kamar karshen abinda zamu gudanar anan an yi addu'a kuma insha Allah sallallahu alaihi wa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad ka afdali ma sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ya rabbi kulli waliyikal hujjati ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a wa li
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.
Makaranta ƙulhuwa ƙafa uku ku hadaya ga ƴan uwanmu shahidanmu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sai mu cika da Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.